exclusive from abokimusic.com.
Sana da dar kamshi kai kar ka bar jiki sani
a da wannan